أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan haka yan uwa, muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala, wanda bisa yardar shi da amincewar shi nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka. Muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba, yayi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar, da wanda zamu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama, ba hujja akan mu ba. A wannan littafi namu na sharhu hisnul muslim, littafin da muke koyon karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dangane da abin da ya shafi azkar a tsawon awanni 24, wanda mun sani cewa hikima ko dalili wajen sa littafin nan domin mu fahimci karantarwa ta annabi dangane da abin da ya shafi rayuwar shi ta fuskan addu'o'i a tsawon dare da wuni, wanda babu ko shakka koyi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mafi alherin abin da ya kasance a mutun yayi. Amma har idan ya tabbata cewa mutun ya san ga abin da annabi ya koyi, sai yayi sabanin abin da annabi yayi, to ya aiwatar da san zuciyar da zai haifa masa damar ido. Shi yasa Allah ya faɗa a littafin shi mai girma cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ma'ana, wanda ya saba wa manzo min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, bayan shiriya da karantarwa ta manzo Allah ta bayyana gare shi, wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minin, kuma yabi tafarkin da ba shi mu'mine suka yi tafiya akan shi ba. Ma'ana, ya dauki san zuciyar shi. Allah ya ce ni wallahi ma tawalla, za mu dora mar nauyin abin da ya dauka, kuma karshe wa nuslihi jahannam, mu shigar da shi wutar jahannama. Lokacin da wasu mutane suka ce suna son manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuma suna son Allah da gaske, to sai Allah ya ba su jarabawa. Aka ce, ya Muhammad, ka gaya musu, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ka gaya musu, har idan kuna son Allah da gaske, fattabi'uni, ni za ku bi, inji annabi, yuhibbukumullah, wannan zai sa Allah madaukakin sarki so ku. To shi yasa nake cewa idan muka duba anan, a kaida na larabci in shar'iyya ce, idan har kun kasance kuna son Allah da gaske ne, menene zai nuna cewa mutane suna son Allah? Ya tabbata suna son manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ta hanyar yi wa manzon Allah biyayya. Yaya ake gane mutum yana son annabi? Shin san annabi ne in zo in yi ta yadawa cewa ina son annabi, ina son annabi, amma ba na bin karantarwar annabi? A, ba haka bane. Allah ce, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum zunubakum, sai Allah ya gafarta muku zunubanku. Wannan yasa idan ka dubi mutane rayuwarsu baki daya, za ka samu mutane sun kasu gida biyu ne. Akwai waɗanda Allah yake so, akwai waɗanda Allah baya so. A cikin halayya ta ‘ya’yan Adam akwai halayyar da Allah yake so, akwai wanda Allah baya so. Da za a tambaye ka cewa a cikin ɓangarora guda biyu, wanne kake son ka samu kanka? Kana son ka samu kanka a cikin mutanen da yuhibbuhumullah, Allah yana son su? Ko ka samu kanka a cikin mutanen da la yuhibbuhumullah, Allah baya son su? Watakila ansar ka shine cewa kana son ka samu kanka cikin mutanen da Allah yake so. To amma Allah madaukakin sarki ya faɗi sifofin mutane wanda yake so a cikin alkur'ani mai girma: mutane masu ihsani, mutane masu gaskiya, mutane masu amana, mutane masu alkawali, mutane masu jin kai, mutane masu tausayi, da ɗabi'u kyawawan ɗabi'u, wanda hatta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cewa bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, an turo ni don in cika kyawawan ɗabi'u. shi yasa Allah madaukakin sarki da ya sifanta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da halaye na kamala a ƙarshe Allah ke tabbatar madda cewa wa innaka la ala khuluqin azim kai kana bisa dabi'u kyawawa kuma masu girma ashe idan na bibi alqur'ani mai girma sai na gane sifofin da Allah yake so misali zaka ji wani lokacin Allah ya faɗa cewa wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautai to sai in gane wace sifa ce ta kyautai don in tabbatar da wannan sifar akai na kuma Allah ya so ni wani sa'in zaka ji ya faɗa cewa yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son bayin shi masu tuba kuma yana son bayin shi masu tsarkaka to ashe sai in sifantu da sifa ta tuba idan na saba wa Allah yaya zan yi in tuba yaya annabi ya koyi tuba menene tuba me sharuɗan tuba sannan tsarka kuwa wani irin tsarki Allah yake nufi wani lokaci zaka ji Allah ya faɗa wallahu yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron shi sai in bincika in gane menene takwa domin in kasance cikin mutanen da Allah yake so wani lokacin sai in ji aci Allah ya faɗa cewa wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalimi to sai in gane shin me ake nufi da zalunci zaluncin ya kaskashi nawa menene sifofin azzalimi ashe zan iya zaluntar wani zan iya zaluntar kaina baki dai Allah baya son azzalimi zan ji Allah ya faɗa wallahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son dan ta'adda mai wuce gona da iri a sai na dubi wani na sare shi da makami za a ce min dan ta'adda sai na zauna a majalisa da wani za a ce min dan ta'adda a duk abin da zaka ketarewa shari'a kai gaban kanka ta'addanci ne to ashe sai in sama wa kaina matsaya cikin sufofi guda biyu sufofin mutanen da Allah madaukakin sarki yake son su da kuma sufofin waɗanda Allah baya so fadata da baci kawai cewa ina son Allah baya tabbatar da gaskiyar da abinda nake fada sai nayi koyi da abinda annabin Allah ya zo da shi da wannan idan ka sake mulahaza sai ka samu mutane gida biyu ne akwai hizbullah akwai hizbu shaitan akwai jama'a na Allah akwai jama'an shaitan wanda misali ka kaddara da zaka samu masallaci an gina shi an raya shi ta hanyar ginawa waɗanda suke aiwatar da ayyuka irin wannan sune jama'an Allah idan zaka samu ana raya masallaci da ibada da zaran an kira sallah kaga an cika masallaci ana sallah waɗanda suka ansa kiran mai kiran sallah suka zo masallaci waɗannan sune jama'an Allah idan ka ji ana karanta alqur'ani mai girma ka dauka cewa waɗannan sune jama'an Allah madaukakin sarki idan kaga mutane dabi'an su ciyar da wanda baya da shi masu aiwatar da aiki irin wannan sune jama'a na Allah idan ka daga halka an kawwana ta ana karantar da alqur'ani hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana koyar da mas'alolin fiqhun ibada waɗanda suke yin wannan sune jama'ar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sune jama'an Allah idan ka ga mutane sun tafi asibiti za su je dubiya wannan jama'a ne na Allah to a gefe guda kuma yau idan ka ji an ce an haura gidan wani an yi sata jama'an shaitan ne an tare wani akan hanya an halbe shi ko an yi fashi din shi jama'an shaitan ne an baka labari an yi kidnapping na mutum an sace shi an ce sai an kawo kuɗi jama'an shaitan ne ke aikata aiki irin wannan an kai harin ta'addanci a wuri kaza jama'an shaitan ne sai ka ji ana ihu a wuri an ci kwallo wanda ke ihun jama'an shaitan ne irin wannan da yawa to amma ƙarshe abinda Allah yake tabbatar mana cewa ala inna hizballahi humul muflihun jama'ar Allah su ne masu rabauta wanne zaka sa kanka ashe dan adam musulmi wanda ya yi imani da abinda annabi ya zo da shi baya da mafita ko zabi cikin abinda ya mar dadi illa ya abinda annabi ya ce musamman idan muka dubi rayuwa yanda take zuwa ta wuce rana za ta fito ta fadi ta fito ta fadi ranar kullun sabuwa ce daren kullun sabo ne za a ga wayi gari kana cikin karfinka da kuruciya da nishadi dare da wuni ba zai wuce yana gittawa a kanka ba sai ka koma tsoho shine wani malami ke cewa innal jadidaini idza mastawlaya ala jadidin adniyahu lil bila sabbi guda biyu sukan hau kan sabo daya ba za su gushe suna dirfiya akan shi suna kai kawo ba sai sun mayar da shi tsoho su ne rana da dare yau za a ce ga sabon yaro an haifa ana murna akwana a tashi akwana a tashi sai kaji an ce ya zama tsoho tukuf ya kai shekara 90 ya kai shekara 100 sai an kama sai an zaunar sai an taye mai yama yadda shi tsoho yau da gobe yau zaka ji an ce ga sabon gida an gina a anguwar ko a garin babu irin shi akwana a tashi gidan ya koma tsoho an wuce yayin shi za a rushe ai wani yau za a wayi gari ga tufafi sabo an dinka karshen ta za a ajje tufafin sai ran gada sai ran dina sai ran walima sai ran suna sai ran daurin aure saboda tufafi ne muhimmi amma yau da gobe suna mai baito akan tufafin sai ka ganshi a bola ya tsufa yau za a wayi gari ga mota sabuwa ba a san yaro je kusa da ita amma a wayi gari sai ka ganta wurin yan gwangwan ana datsa ta za a yi wani abun da ita ashe ga duk mutum mai hankali sai ya ga baye da zabi ko mafita illa yi abinda annabi ya faɗa wannan shine zabin shi domin abinda Allah ya kaddara zai faru zai faru babban abinda kowane mutum musulmi ke fata shine cikawa da imani shi ko Allah yana wa mutum muwafaka ya cika da imani idan manufar shi dangane da Allah da gaske yake ba wasake ba idan har ya tabbata a cikin zuciya ta dan adam da gaske yake yana son haduwa da Allah to zaka same shi mai yin biyayya ga abinda Allah madaukakin sarki ya umarni da shi wanda ya rayu akan rayuwa irin wannan to Allah zai yi mar muwafaka ya datar da shi sai ya cika da imani amma wanda rayuwar shi rayuwa ce ta gangan abinda ya mayar da shi hankali akan shi shine sabawa Allah amma da an yi magana sai shi to Allah ya sa mu cika da imani wannan maganar shi bakin ta baki a zuciya ba haka bane to abinda ake jiyewa masu aikata irin wannan tsoro shine karshen su ya zamba zai yi musu dadi ba saboda dan adam ya sani ba zai iya yaudaran Allah ba duk abinda mutum zai yi zai yaudar kanshi ne shi yasa Allah yake faɗa cewa يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ذاك سامو أزاهري سنا يودر الدين الله سنا يودر مؤمني أجايا متم مغانا تكاليا أيودر الدين ونساء أيقو قلن شنز غزكيا تقوما كاليا هو أيقو قلن شنز كاليا تقوما غزكيا الله يشي دوك أبن دسكي با كوا سكي يودر با إلا كاونانسو يشي سيدي باسا غانيوا saboda me akwai rashin lafiya ta munafurci akwai rashin lafiya ta karancin tsoron Allah tare da su mun fahimta shi yasa malamai suka yi rubuce-rubuce akan amradul qulub rashin lafiya cututtukan cikin zuciya wallahi su ne mafi hadari ga rayuwar dan adam sama da kowace irin cutar da dan adam ke ganin barazana ce a rayuwar shi akwai rashin lafiya wanda ayyan adam suke fama da su yanzu wani ma da likita ya auna ya gaya ma result ɗinka sai hankalinka ya tashi kana ganin cewa kwanaki kaɗan suka rage maka mutu a irin wannan rashin lafiyar na ƙarancin tawakkali ƙarancin tsoron Allah yanda awon imanin mutum yake safka ƙasa kullun aka wayi gari imanin shi baya karuwa wallahi ya fadari sama da wancan domin babu wasu cutuka a yanzu da za a ce shari'a ta tabbatar in ka mutu kana dauke da cuta kaza Allah ba zai ma gafara ba babu ita yanzu mutum zai kamu da ciwon HIV shikenan sai ya mutu sai a ce ayya shikenan Allah ba zai masa gafara ba saboda ya mutu HIV ai ba zai yi ba kaddara ma ta hanyar zina ya same ta idan ya tuba Allah ba zai yafe masa ba Allah zai yafe masa ko ko a ce mutum ai ya mutu da ciwon lassa a ce kuma wannan alahira sai dai sanin hankali ai ba zai yi ba kowace irin cutar da ke da alaka da gangan jiki wannan ba shine ma'aunin Allah ya yarda da kai ko bai da kai ba kuma bai zama barazana wajen alaka tsakanin kai da Ubangiji amma cutar da ke cikin zuciya karancin imani karancin tsoron Allah karancin tawakkali duk abin da yake dabi'a ne karancin shi a rai to barazana ne na dan adam a wurin Ubangiji shi shi yasa har kullun mutanen kirki abin da suke la'akari da shi menene dangantaka tsakanin su da Ubangijin su ba wai su da sauran mutane ba wannan yasa nassi ya tabbata cewa idan masallatai ko masallata suna sallah a masallaci abinda ubangiji ke duba zukatan masu sallah yake dubawa ba wai riga ba yau babu ko shaka da kyawun shigarka da tsadan tufafinka Allah yake kallo da wasu sun sha da wasu tufafin da wani zai sanya so daya a rayuwar shi watakila yafi kudin tufafinka biyar ko shida ko goma to amma sai ya zama Allah ba tufafinka yake kallo ba yana kallon tufafin yana kallon zuciyanka kuma shi ya kaddar hikimar shi idan an zo masallaci abinda kowa zai fada zai ce Allahu akbar kowa Allahu akbar kowane irin girma kake da shi domin a cikin al'umma akwai girma na ilimi akwai girman mulki akwai girman kudi akwai girman shekaru akwai girman jiki zaka ji an ce wani babba ne me yasa ya zama babba saboda ilimi yake da akwai koda ko yaro ne karami za a ce wani babba ne me yasa ya zama babba saboda mulki yake da akwai koda shekarun shi kanana ne za a ce wani babba ne me yasa ya zama babba kudi yake da akwai koda shekarun shi kanana ne za a ce wani babba ne ya aka yi zama babba saboda Allah ya basu garin jiki ya tashi gaggaf haka ya girma a ce wani babba ne me yasa ake ganin babba saboda dattijo ne a unguwa yana da masu shekaru to kowane girma kake da akwai idan ka tsaya gaban ubangijinka zaka ce Allahu akbar ma'ana Allah shine mafi girma wallahi idan abinda ka fada a bakinka shine a zuciyanka to sallanka za ta yi tasiri a ranka wanda babban abinda muka rasa a yau shine karancin khushu'i a cikin sallolinmu mutum yakan yi sallar kawai da gangan jikin shi da harshen shi su suke yin sallah amma sauran tunani da zuciyar mutum a daidai lokacin da yake sallah kuma sun shiga duniya sai da hali wanda dabi'ansu irin wannan sallar ba sa jin dadin sallah mutum zai yi ta sallar kullum amma ba ta haifar mar da wani jin dadi ko nishadi a ran shi bal hasali ma sai ta haifa masa kiyuya da zaran an ce lokacin sallah yayi sai ran shi dinga baci babu gaira babu dalili sallah ce ba jin dadin ta yayin da wanda sallar ke yi mata tasiri ana cewa lokacin sallah yayi a'a abinda yake kokari a kira sallar ya je dan ya samu hutu dan ya samu nishadi ya samu kwanciyar hankali to duk irin wannan na faruwa ne idan mutum ya rike karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya mana muwafaka to matashi da rasulmu yau shine addu'a liman qala ghafara Allahu lak yin addu'a ga wanda yace Allah ya gafarta maka walak sahabiyu alhadis sahabin da ya roci hadisin huwa Abdullah ibn Sarjis radiyallahu an shine Abdullah ibn Sarjis Allah ya dade shi wal hadithu bi tamamihi huwa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam hadisin cikar shi shine fadar manzo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fadan shi Abdullah ibn Sarjis yace ra'aytu rasulullah naga manzon Allah tsira da amin shi tabbata gare shi wa akaltu min ta'amihi na ci abincin shi kultu sai na ce ghafara Allahu laka ya rasulullah Allah ya gafarta maka ya manzon Allah qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce walak da kai kai ma Allah ma gafara qala yace kultu li abdullah sai na ga abdullah istaghfara lak yanzu manzon Allah ne ni ma gafara qala na'am wa lakum yace eh da kuma ku baki daya thumma tala hadhihi alaya sannan ya karanto wannan aya wastaghfir li dhanbik ka nemi gafaran zunubinka walil mu'minina wal mu'minat da mu'minai maza da mu'minai mata daga cikin abin da dan adam ke da bukata a duniya a rayuwar shi ne neman gafaran Allah madaukakin sarki shi yasa nassan hadisi ya tabbata a kullum manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan yi istighfari ya tubar wa Allah so 70 marra a wani ruwayan kuma so 100 tare da cewa shi ne mafi zabuwa a cikin halittu na Allah madaukakin sarki ba wanda Allah ya fi so kamar san da yake wa manzon Allah amma duk da hakan idan manzon Allah ya zauna yakan yi istighfari neman gafaran Allah madaukakin sarki tare da cewa ma'asumi ne baya aiwatar da ayyukan sabo amma abin da yake bukata karantar da al'ummar shi su yawaita gafara neman tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ke faɗa cewa fa qultu sagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara ka gaya musu istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku innahu kana gaffara ubangiji mai gafara ne idan kun nemi gafaran ubangiji menene sakamakon umarnin yursilis samaa alaikum midrara sai Allah ya arzuta ku da ruwan sama mai albarka wa yumdidukum bi amwalin Allah ya tallafe ku da dukiya mai albarka ta halal wa banin Allah ya baku iyaya masu albarka ba iyaya masu jin fitina ba Allah ya baku iyaya masu hankali masu son addini masu yi muku da'a wa yaj'al lakum jannat Allah ya sanya gonakinku albarka wata kila da inda kai noma kakan noma buhu biyu ko uku sai Allah ya sanya ka noma buhu goma wa anhara Allah ya guda da koramuna ku karshe sai Allah ya ce malakum la tarjun la wa qara shin me yasa ba ku neman hadin kai da Allah madaukakin sarki alhali shine ya halice ku mataki bayan mataki gabar magana na 87 addu'a liman sana'a ilayka ma'rufa yin addu'a ga wanda ya kyauta ma yayi maka wada abun alheri zaka ce mar jazakallahu khaira Allah ya saka ma da alheri wannan shine karantarwa ta annabi sahabiyyu da hadis sahabin da ya roki hadisin huwa umamatu bin zaid radiyallahu an shine umama dan zaid Allah ya dade shi usama dan zaid wal hadith bi tamamihi huwa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam hadisin cikar shi shine fadar manzon Allah tsira da aminci da bata gare shi yace man suni'a ilayhi ma'ruf wanda aka aiwatar madda kyautai falyakun faqala li sahibihi yace wa abokin shi jazakallahu khaira Allah ya saka ma da alheri faqad ablaga fi thana to wannan ya kai matuƙa wajen yabo misali muqaddara abu ne mutum yayi aikin alheri kaddara makaranta ya gina masallaci ya gina wante makoyi a alheri ya dauka ya ba wani sai ce mas Allah ya saka ma da alheri manzo Allah ce to wannan ya kai matuƙa wajen yabo qauluhu fadan shi da yace jazakallahu khaira ai khairal jaza shine mafi alherin sakamako au a'dahu khaira ko kuma Allah ya bashi alheri min khairai dunya wal akhirah cikin alheran duniya da lahira amma fadan manzo Allah da yace faqad ablaga fi thana ya kai matuka wajen yabo ai balaga fi ada'i shukrihi ya kai matuka gaya wajen godiya da abin da aka yi masa wa zalika annahu tarafa bit taqsir wannan kamar yayi furuci da kasawa wa annahu mimman ajaza an ijza'ihi wa sana'ihi idan yace Allah ya saka ma da alheri ma'ana kamar ban san abin da zan yi ma ba ina fata muna ganewa domin ko a Hausance mutum yakan yi ma alheri kace ni wani ban ma san irin godiya da zan yi maka ba cewa ban san irin godiya da zan yi maka ba abin ya kai matuka ina ga duk da abin da nema na godiya to ka cancanci sama da haka wannan kasawar ta sa fa fawwada jazaahu ila Allah sai ya mika sa godiyan shi zuwa ga Allah li yujziyahu aljazaa saboda Allah ya marsa sakamako mai kyau mun fahimta da kyau qala ba'dhum wani daga cikin malaman yace a idza kasarat yadaka fil mukafa'a idan hannunka ya kasa yin sakamako ko tukuici cikin abin da aka yi ma falyutil lisanaka bishukri waddu'a to harshenka ya tsawaita wajen godiya da addu'a yanzu baka gani mutun zai kawo ma alheri wani sa'in ya turo mutun ya kawo ma akai wani kaza sai ka dauki wani abu cikin abin da aka kawo ka ba wani kaga wannan ababin godiya ne to idan ka bawa mutumin da mutun yayi ma alheri mutumin da kai ba tukuici zaka bashi ba to ana abin da ake so ka yawaita godiya gare shi wani abin da ake Allah ya saka da alheri kuma ka yawaita yi masa addu'a kwarai da gaske to wannan shine abin da koyarwa ta annabi ta tabbatar man yasibullahu bihi min ad-dajjal wanda Allah madaukakin sarki yake bashi kariya daga sharrin dajjal dajjal nassan hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata cewa dajjal zai bayyana amma asalin shi ad-dajjal a hausance mukan ce dujal hadisin manzo Allah ya tabbata cewa dujal ido ɗaya yake da akwai kuma zai zama fitina a bayan ƙasa shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar yaya mutun zai nemi tsarin Allah daga dujal to daga cikin abin da zai ba mutun kariya shine man hafaza ashara ayat min awwal surah al-kahf wanda ya hardace ayoyi 10 a farkon suratul kahfi usima min ad-dajjal za a bashi kariya daga sharrin dujjal to na abin da zamu tambaye kawunan mu kawai tsare hardan ayoyin a baki ko kuma tare da tsare ma'anonin da sakon ayan ke dauke da shi babu shakka ba tsare ayoyin a baki har da su kadai ba abinda ayoyin ke hukuntawa mutun ya tsare su in ko ba haka ba wanda ya harda shi alqur'ani ma bai yi aiki da shi ba to aku ba Allah yake yi masa yana da hardan alqur'ani tun daga fatiha zuwa nasi amma ya zama rayuwar shi ta yi hannun riga da abinda alqur'ani ya koyi gobe alkiyama sai Allah ya zazzage abinda ke tare da shi na alqur'ani ya saka shi wuta shi yasa Allah ya rahama ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa man lam yaqra'il qur'ana wanda baya karanta alqur'ani to yayi jifa da alqur'ani a bayan shi wa man qara'a alqur'ana wa lam yatadabbar ma'anihi wanda ya karanta alqur'ani amma baya la'akari da umarni na alqur'ani baya lura da su don Allah zai ce ayi kaza Allah ce a bar kaza idan mutun ya zama ba ruwan shi da umarni ko hani da alqur'ani to shi ma za a sanya shi cikin jerin wanda ya jifa da alqur'ani a bayan shi yace kuma man qara alqur'ana wa tadabbara ma'anihi wa lam ya'mal bihi wanda ya karanta alqur'ani kuma ya san me alqur'ani yake cewa amma bai yi aiki da karantarwa alqur'ani ba shi ma ya jifa ga alqur'ani gobe alkiyama manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai kai koken al'umma wurin Allah cewa qala rasuli ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ya ubangiji mutane na sun rike alqur'ani abin kaurashewa ba su amfani da shi wanda idan mun duba a yau mu duba mu ga masallatan mu yanda suke cike da alqur'ani makarantun mu dakunan mu ofisoshin mu motocin mu karanci ne zaka shiga masallaci a anguwa ka samu babu alqur'ani karanci ne zaka samu ka shiga dakunan mu a ce ka shiga daki ka fita ba alqur'ani a cikin shi karanci ne ka shiga makarantun mu wanda muke koyar da addini a ce babu alqur'ani karanci ne ka shiga motocin mu a ce babu alqur'ani a cikin motar karanci ne ka shiga ofisoshin mu a ce babu alqur'ani a cikin office a abin mamaki ma yanda alqur'anin ya yawaita a cikin wayoyin mu tilawan alqur'anin da kuma rubutu wanda yake son ya karanta alqur'anin ga yana a rubuce zai karanta wanda yake son jin tilawa kuma zai ji tilawar a idan ka so yanzu zaka shiga internet ka sauko alqur'an da kake so in kai amfani ka goge shi to amma yawaitan karanta alqur'ani da samuwar shi me ya kara tsakaninmu gaskiyar mu ce karuwa ko amana ko kunya ko hakuri ko sanin ya kamata me yake karuwa namu na sha fada cewa da zaka auna shekaru 20 da suka wuce zuwa yanzu to zaka samu amana karanci tai kunya karanci tai hakuri karanci yayi sanin ya kamata karanci yayi karami ya girmama babba karanci yayi babba ya ci tausayin yaro karanci yayi taimakekeniya karanci yayi amma alqur'anin kuma sanin shi karawa ake to da irin wannan mu'amalar da ake yi shine gobe alkiyama manzo Allah zai ce rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ubangiji al'umma ta sun riki wannan alqur'anin abin kaurashewa ba sa yi da shi yanzu har hali ya kai hali a yau idan ka wayi gari kace zaka tsare karantarwa ta alqur'ani ana ma kallon dan kauye yau idan amana aka bada kace sai an yi gaskiya za a ce kai ki dahumi ne idan gurin aiki dai ka zan mai tsare ka'ida ga lokacin da zaka zo sai a ce baka wayi ba mu yi la'akari da irin wannan mara zaka samu waɗanda ke fadin wannan maganganun wani ko bai haddace alqur'ani ba to baka samu shi jahili fitik don yanzu a samu jahili fitik karanci ne a ce ma an samu mutumin da in ka bashi alqur'ani bai iya karantawa bai iya boko bai iya arabu ba basu daiwa yanzu amma yaya akai a wancan lokutan da ba bokon ba arabin amma saboda an hada rayuwar al'umma an hada rayuwar al'umma da karantarwa ta addini mutane akwai jin tsoron Allah tare da su na taba ga muku wani lokaci nake cewa wallahi akwai abubuwa da yawa wanda muna yara mun ji su mu abinda muka dauke su a babin al'ada a sai yanzu da Allah ya sa muka yi karatu sai mu gane addini ne da yawa zaka samu idan magarba ta yi uwa ba ta barin danta a ƙasa sai ta goya shi ba za a sauke yaron ba har sai bayan an yi sallar magarba an kare abinda ake cewa aljannu suke yawo suna wa yaran illa sai bayan mun girma sai muka fahimci ashe addini ya umarni da hakan hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da ake hada rayuwar mu a gwama da addini sai ya zama muna tafiya da kurjinin addini tare da mu a lokacin da aka raba ilimi daban aiki daban shikenan sai ya zama ilimin yanzu ya zama ado kawai in fito cikin mutane in karanta alqur'ani in nayi gaba a yabe ni in karanta hadisi in nayi gaba a yabe ni amma Allah ya yabe ni ko kar ya yabe ni wannan ba matsala bane to me zai hana Allah ya jarabi mutane kwanaki na ga muku cewa wallahi yanzu amana akwai wanda bai san me ake nufi da amana ba sai sunan sunan kawai in kace mar amana yi mana bayani ya amana take wallahi bai iya maka akwai wanda in kace mar kunya yi bayanin meye kunya bai san kunyar ba sai sunan kawai idan kace mar hakuri bai san me ake nufi da hakuri ba akwai wanda in kace tarbiya bai san me ake nufi da ita ba to ashe abu ne wanda in har daga ce miki to sai mun yi abin da annabi ya aiwatar sahabiyul hadis sahabin da ya rawaita hadisin huwa abu darda shine abu darda radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qauluhu fadan shi da yace usim ay wuqiya wa khufis za a bashi kariya tare da kulawa qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi ya fada Allah ya masa rahama qila aka ce sababu zalik ma fi awwaliha dalilin hakan abin da ke farkon suran min al-ajaibi na daga abubuwan mamaki wal ayat da ayoyi faman tadabbaraha lam yaftatin bid dajjal duk wanda ya lura da su ya tsare su ba zai fitintu daga dujjal ba wa kaza fi akhiriha hakanan karshen ta qauluhu ta'ala Allah ya ce afahasibal ladzina kafaru an yattakizu shin kafirai suna tsammanin za su riki al-ayat daga nan zuwa karshen ayoyi wal isti'adatu billah neman tsarin Allah min fitinatihi daga fitinan dujjal aqibat tashahhud al-akhir a karshen tahiyya na karshe min kulli salat a kowace sallah hadhihi isharatun ila qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wannan ishara ce zuwa ga fadar shi tsira da aminci tabbata gare shi cewa Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa a'udhu wa min adhabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal cewa Allahumma ya Allah inni a'udhu bik ni ina neman tsarinka min azabil qabri daga azaban qabri wa min azabi jahannam ina neman tsarinka daga azaban jahannama wa min fitnatil mahya wal mamat daga fitinan rayuwa da kuma fitinan mutuwa wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal ina neman tsarinka daga sharrin fitnan al-masihid dajjal wato shine masihid dajjal wato an ambaci sayyidina isa dan maryam an ce masa al-masihu an ambaci dajjal an ce mar al-masihu tare da cewa lokacin da dajjal zai zo ya baje kolin shi guguwar shi ta ritsa da wanda za ta ritsa da awar sayyidina isa alaihi salam shine za ta kawar da sharrin dajjal me yasa aka ambaci sayyidina isa alaihi salam da cewa al-masih malamai suna da maganganu da yawa amma magana mafi inganci shine ba zai shafi wani ma'abucin aibu ko illa tare da shifa ce sai ya warke zai zo lokacin da zai shafi wanda yake makaho ne zai warke in ya shafi mai cutan albaras ko juzam kuturta mai daddatse gaba ko mai dafi a jiki zai warke kowanne irin ciwo mutum ke da shi idan sayyidina isa shafe shi zai warke da izinin Allah madaukakin sarki me yasa aka ambaci dujjal da jujjal magana mafi gaskiya saboda yawan yawan da zai yi a bayan kasa idan ya je zai yi da'awar Allahnta zai yi da'awar yana da wuta da aljanna zai buƙaci wa kuke son naku wanda ya mutu a tada muku shi ku ganshi zai zo ya samu al'umma cikin fari hali ya kai hali nan take zai yi umarni sama ta yi ruwa kuma ta yi ruwan nan take amfani zai fito karkashin kasa ko ina ya zama an wadatu da amfani to a irin wannan mara sai wanda Allah yake yi sai wanda Allah yake yi dan za a tado naka wanda ya mutu ka san shine wane ya tashi ce ma wannan shine Allah kai yarda da shi dan na mutu ya sa ni aljanna na samu abin da ya fadi gaskiya ne to kuma duk yanda ka kai ga sanin wane ne dujal in lokacin yayi in ba kana da garkuwa ta addinin Allah ba ba yanda za a yi ka fita daga sharrin shi domin abin ba har da ake bukata a duniya ba yana bukatan kariya daga Allah madaukakin sarki misali mu ji as'ila question da ake a cikin kabari mana me wahala ne za ta tambaye kamar rabbu ma dinu man nabiyyu man rabbu wa ubangijinka an safa kawai rabbi Allah ma dinu me addininka dinil islam man rasuluk waye manzonka muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sune tambayar amma da mutum zai shekara 100 a duniya yana karanta wannan tambayar da ansar idan bai yi daidai ba din an tambaye shi bai yi ba da ansa za a tambayi mutum a cikin kabari man rabbuk abinda zai faɗa ha 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 la adari bai sani ba kawai ma dinu me addininka ce ha 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 la adari karshen ta Allah zai umarni khuzuhu faghulluhu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku ku kama shi ku daure shi a sa shi cikin sarka da sasari a daure shi abun ba na wasa bane duk wanda taron shi tsakanin shi da ubangijin shi ta gaskiya ce wallahi Allah zai rufa asiri amma duk wanda yunkurin shi yaudar Allah to zai gade kurin shi dan ka fito a zahiri ka nuna wa mutane kai wane ne amma a boye ba haka ba Allah ya sani to akwai lokacin da mutum zai yi nadama kuma dawar ba da amfani wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni a'udhu bik min adhabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udhu bika min al ma'thami wal magram manzo Allah ce Allahumma inni a'udhu bik Allah ina neman tsarinka min adhabil qabri daga azaban qabri wa min adhabi wa a'udhu bika ina neman tsarinka min fitnatil masih ad-dajjal daga fitnan almasih ad-dajjal wa a'udhu bik ina neman tsarinka min fitnatil mahya wal mamat daga fitnan rayuwa da fitnan mutuwa Allahumma inni a'udhu bika Allah ina neman tsarinka min al-ma'athami daga barin aiwatar da ayyuka na sabo ayyukan laifi wal magram da kuma ayyuka na kakanikai magram wato shine abinda zai lazanta ma hujja wa kad taqaddama sharhu kuma sharhun wannan hadisan guda biyu ya gabata unzu raqma hadis 55 56 ka duba hadisi mai namba 55 da kuma 56 gabar magana ta 89 addu'a liman qala inni uhibbuka fillah yin addu'a ga wanda yace maka ina son ka dan Allah cewa ahabbaka Allahu allazi ahabbtani fihi Allah da ka so ni dan shi ina fatan ya soka shi yasa abinda annabi ya koye idan kaga mutum kana son shi so na addini dan Allah to ba maganan ka boye a ranka ka gaya masa wane ina son ka dan Allah shi ma sai yi maka addu'a Allah da ka so wanda shi ya soka to idan har taron ka son ka da shi na dan Allah ne shine ya hada ku to gobe alkiyama Allah zai tara ku a inuwan aljanna inuwan da babu wata sai ita domin manzon Allah ya fada a lokacin da yace sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu mutane bakwai Allah zai ajje su inuwan al'arshi inuwan da babu wata sai ita cikin wanda manzon Allah ya lissafa sai cha rajulani tahabba fillahi jitama'a alaihi wa tafarraqa alai mutane guda biyu waɗanda suka so juna dan Allah kuma suka yi rayuwansu kowa yana son kowa dan Allah ba dan abin da zaka bani ba ba dan abin da zan amfana da shi a wurinka ba ba dan kariyar da zaka yi mini ba a'a ina son ka dan Allah kai ma kana so na har baka koma zuwa ga ubangijinmu to Allah zai ajiye mu a inuwan al'arshi inuwar da babu wata sai ita to ya zai iya gane mutun na son dan Allah dan yazo ce min wani ina son ka dan Allah sai in ce to ahabbaka Allahu allazi ahabbtani fi ina roƙon Allah da ka so dan shi shi ma ya so ka sahabiyu da hadisi sahabin da ya roci hadisin huwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu shine Anas ibn Malik Allah ya yarda da shi wal hadisi bi tamamihi huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam cikakken hadisin shine fadar manzo sallallahu alaihi wasallam anna rajulan kana inda annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutun yana wurin manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi kamar rabihi rajulun sai wani mutun ya wuce fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah inni la uhibbu hadha ni ina son wannan fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yace mas'a allamtahu ka sanar da shi kana san shi qala la yace a qala yace alimuhu ka gaya masa qala yace falahiqahu sai mutumin yaje ya same shi fa qala yace masa wani inni uhibbuka fillah ina son ka dan Allah fa qala sai mutumin yace masa ahabbaka Allahu allazi ahabbtani lahu Allah da ka so ni dan shi ina fatan kai ma ya so ka qauluhu a alamtahu istifham bi hazafi adat al istifham wato istifhami ne amma an shafi daya daga cikin haruffan da ke nuna hakan ai a allamtahu ma'ana kin shin ka sanar da shi aw hal a allamtahu shin ka sanar da shi amma dai ce ahabbaka Allahu allazi ahabbtani lahu ay li ajalihi ma'ana Allah da ka so ni dan shi shi ma ya so ka wa hadha du'a'u laysa ikbaran wannan addu'a ne ba bad labari bane qala khattabi rahimahullah imam al-khattabi ya fada Allah ya masa rahama yace ma'ana ku abin da yake nufi الحث على التودد شيني كدايتروا ابيسا سو دان الله وتالفي ده حدن كاي وذلك انه اذا اخبره انه يحبه wannan ko idan ya gaya mar yana san shi istamala bidhalika qalbuhu ran shi zai karkata zuwa gare shi ji dadi wa ajlaba bihi wuddahu kuma wannan zai haifar da su tsakanin shi da shi domin duk mutumin da ka gaya masa cewa ina son ka dan Allah to zai je na son ka koda haduwa kuke tsakanin kai da shi ka san iwa da mai kaunar ka ne idan abin murna ya faru zaka yi masa murna in najaji ya faru zaka ji ba da kika jajinta masa to wannan shine hikima ta addinin musulunci wajen hada kawunan al'umma su kasance tsintsiya daya madaurin ki daya Allah ya mana muwafaka gabar magana tace sa in addu'a liman arada alayka malahu yin addu'a ga wanda ya bijiro ma da dukiyar shi kace barakallahu laka fi ahlika wa malik Allah ya sanya ma albarka a cikin iyalinka da kuma dukiyanka wato wannan ga wanda ya bada dukiyar shi yace yes don Allah wato abin mamaki sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune daliban farko da aka yayi a makarantar annabi wannan yasa dukkanin wata dabi'a mai kyau da halayya zaka samu sahabbai sun riga kowa tabbakata wani lokaci Uthman ibn Affan mun san mutun ne mai dukiya kwarai attajiri ne billionaire ne yana ɗaya daga cikin masu kuɗin da ake lissafa su a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda sun yi amfani da dukiyansu wajen ciyar da addini gaba ba su yi musulunci kwauro ba wani lokaci an wayi gari abinci ya yi wuya a Madina an shiga cikin wani hali na kaka ni kai duk odan abincin da aka yi ya katse manyan yan kasuwa suna ta kai kawo ya za a samarwa da al'umma abinci Uthman bin Affan ya sa an yi mara oda ta abinci da yawa ba tare da kowa ya sani ba. Lokacin da mutane ke cikin halin haula'i kwatsam sai ga abinci ya zo. A lokacin Sayyidina Usman shi kadai ke da abinci. Da haka manya-manyan diloli ƴan kasuwa waɗanda za su sara su sayar suka zo wajen Sayyidina Usman suna son ya ba su sari akan farashi su dora wani abu kadan su samu. To sai ya gaya musu ga abin da ya so kayan shi kowane ɗaya sai shi akan kaza. Riba nake son ku bani. To shikenan mun ji kowane abu mun ƙara ma guda a kai sai sa yayi kadan ku ƙara. To mun ƙara biyu yace a ku ƙara. Mun ƙara uku ku ƙara. Mun ƙara hudu ku ƙara. Sai ce a'a. Usman ko ba za ka sayi mana ba yace zan saida. Amma dai ya fi haka. Karshe aka je aka yi shawara manyan ƴan kasuwa aka tattauna. Cewa to idan maslaha yake nufi idan mun saya da sauki a wurin shi mun ba shi riba. Mu ma za mu sayar da abincin ga mabukata cikin sauki. Amma idan ya tsawwala mana mu ma fa sai mun tsawwala don riba za mu samu. Karshe aka zo aka haɗe kai magana ta karshe mun ƙara biyar ka saida ce ban saida ba. Baka saida ba eh. To muna ganin anan kusa dai ba wanda zai saya sama da yanda muka saya. Sai ce ina da wanda zai saya sama da haka. Amma dai ku ƙara. Karshe dai abin ya ci tura suka yi tsaye suka ja burki suka ce to gaskiya mu ba za mu iya ba. Idan kana da wanda zai saya a bisa farashin da kake so ka kirawo shi mu gani. Sai ce musu ina da wanda zai saya karancin abin da zai bani zai linka mun goma. Za ku iya? Suka ce ba su iyawa. Sai ya ce to aune abincin arabawa talakawa ya ba su don Allah. Kun ga cinikin shi tsakanin shi da Ubangiji da yake nan wurin Allah yake son ya ba shi lada. Shi ko karancin abin da Allah zai ba shi ya linka mar goma. Misali idan ya baka abu na naira goma kyauta to karancin sakamakon da Allah zai yi mar zai masa sakamakon naira ɗari. Zai iya masa sakamakon ɗari biyu, ɗari bakwai, dubu bakwai, miliyan bakwai zai iya masa sakamakon abin da shi kadai ya sani. To a ina sahabbai suka koyi tarhiyya ciyar da dukiya irin wannan a wurin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi ne mutumin lokacin da ya shirya jaishul usra manzo Allah ya ce a kawo ga yaƙi ya faru za a je yaƙi akwai buƙatar ciyarwa. Sahabbai maza da mata sun yi iya ƙoƙarinsu. A lokacin Sayyidina Usman ya kawo tsakanin doki da raƙumi taka ka hau wanda akwai sirdi akwai garkuwa akwai kayan fada da dan guzurin da mahayi zai hau sama da 300 ko 700. Ko a yanzu nake cewa ka sai doki guda 700 ko a yanzu sai babban mai kudi. Mun fahimta sai mai kudi babba a ce ka sai doki guda 700. To kuma ba dokin kadai ba da sirdi da garkuwa da takobi da kayan fada wanda ake bukata soja kuma sojan in ya samu ga guzuri an bashi. To nake cewa a yanzu ko kwai ka saya guda 700 ka sai kwai guda 700 da azumi ka ce ga ya akai masallatai a sharuwa sai an san ka saya. Lokacin da ya kai manzon Allah ya ajje manzon Allah ya juye dukiyar a gaban shi yace ma darra uthmanu ma fa'al manzon Allah ya riga yaban Usman. To anan sai karantarwa ta manzon Allah idan mutum ya bayar da dukiyar shi me zaka ce masa barakallahu laka fi ahlika wa malik Allah ya sanya ma albarka a dukiyar a iyalinka da dukiyarka. Wa hadha atharun min qawli Abdurrahman ibn Awf wannan asar ne cikin maganan Abdurrahman ibn Awf wa huwa min tamamihi an Anas radiyallahu anhu qala cikan maganan shine daga Anas Allah ya yarda da shi yace qadima Abdurrahman ibn Awf al-Madina Abdurrahman dan Awf ya zo Madina fa akhan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bainahu wa bain Sa'd ibn Rabi' al-Ansari sai manzo Allah ya kulla yan uwantaka tsakanin shi da tsakanin Sa'd ibn Rabi' al-Ansari wanda yake mutumin Madina ne. Wa kana sa'adun zaginan sa'ad mutun ne mai wadaci. Fa qala li Abdurrahman sai ya ce wa Abdurrahman ibn Awf uqasimu kamali nisfayn zan raba dukiyata guda biyu in baka rabi wa uzawwijuk kuma in aura ma iyali na da Allah ku dubo ni so da don Allah Sa'ad ibn Rabi mutun ne katafaran mai kudi na buga misali na azo a gani lokacin da sahabbai suka yi hijira daga Makka suka zo Madina manzo Allah ya rika sanya ɗan uwantaka sai ce wani ga ɗan uwanka nan wani ga ɗan uwanka Abdurrahman ibn Auf mutumin Makka ne Sa'ad ibn Rabi mutumin Madina ne da manzo Allah ya hada su sai sha ya zo in raba dukiya ta biyu in baka rabi ka je ka kama kasuwanci kuma in aura ma mata wannan duk ababin so ne dan Allah to mu yanzu an kai ne aka ce amma haka ba ta kwana gidan sauki ba mutum miloniya raba dukiya baka rabi guda sai kai da zarafin ka qala sai Abdurrahman yace mas barakallahu laka fi ahlika wa malik a Allah ya sanya albarka ga iyalinka Allah ya sanya albarka ga dukiyanka sai sai amma dulluni ala su kununa man hanyar kasuwa ba so yake ya zama hannun kasa ba a dauka a bashi kawai a nuna mar hanyar da ake samun kudi shine kasuwa shi ma ne ba kaga shi addinin musulunci bai yarda mutun ya zarago ba kuma abinda aka jarrabi da yawa daga cikin al'ummar yau wani zaka samu banda fadanci da ƙarya ba abinda ya iya mutun da ƙarfin shi da komai zai iya zuwa ya aikin kasa don ya kare mutuncin shi amma ya fi yarda ya je kan shin fida kofar gidan wani alhaji wani zagi wancan yawa wancan sharri a dauko naira 1000 ko 500 a bashi kuma shi kenan gurin abinda la yusmin wala yughni min ju'i sai sha dulluni ala suq fama raja'a bai dawo ba hatta stafbala aqitan musamina lokacin da yaje kasuwar sai ga ya dawo da aqitan shine chuku wasamna da kuma mai fa ata bihi ahla manzilihi sai ya zauna da yan gidan shi famakasna yasiran muka zauna lokaci dan kadan aw ma sha Allah ko muka zauna gurgurdan abinda Allah ya so wata ran faja'a wa alaihi durrun min sufra sai yazo Abdurrahman ibn Auf akwai alaman angwanci tare da shi mun fahimta domin so tari a kasashe akwai wanda in ka ganshi zaka iya ganewa na ango ne misali yanzu kamar a Sudan ango kunshi ake masa irin kunshin da ake wa mata ai mar kunshi a samar me ake wanda yake sa kunshi baki gishirin kunshi za ku yi sallah kai da mutum ku jira a masallaci da kai ruku sai kafan kamar kafan mace to daman da ka ganshi wannan ka san ango ne to Abdurrahman ibn Auf sai yazo da alaman sufra wanda ke nuna cewa cikin angonci yake fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsila da misabbata gare shi yace mas mahayam a to kai me ke faruwa ne me alamarinka nake ganin ka da alama angonci qala yace ya rasulullah ya manzon Allah tazawwaj imra'atan min al-ansar na auri mata daga cikin matan Madina aure nayi qala yace ma suqta ilaiha me ka bata a matsayin sadaki qala yace nawat min zahabin wato nawat wani abu ne wanda bai wuce kamar girman dabino ba haka sai shi na bata wannan amma na zinare ne aw wazanu nawatin min zahabin ko na bata awan wannan dan dabino amma na zinare qala sai manzo Allah ya ce mas aulim walau bishatin kai walima koda da akuya ne to kauluhu fadan shi da yace bar akwai alama min sufra aydib turare yusna'u min za'faran wa ghairi turare ne na za'faran idan ango ya sanya shi a jiki to yakan bar alama a jikin tufafin shi da an ganshi an san angonci yake manzo Allah ce mahayam ma sha'anuk ma'ana menene al'amarinka ko kuma ma haza menene wannan wa hiya kalimatu istifham kalma ce ta neman bayani mabniya ala sukun an gine ta akan sukuni qala ibn malik rahimahullah ibn malik ya fada Allah ya masa rahama yace hi yasmu fi'lin mabani a bi ma'ana khabar sunan aiki ne amma ma'anar shi labari ne da yace barakallahu laka fi ahlika wa malik ay allahumma ja'al fi ahlihi kaseer alkhairi abinda yake nufi Allah ka sanya alheri mai yawa cikin iyalin shi wa ziyadatan fil fadli kuma ka sanya mar kari a cikin fabala waja almalahu fi ziyadatin wa kasra Allah ka sanya dukiyar shi a cikin karuwa da kuma yawa. To kaga idan mun dubi anan karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mutun yayi kokarin tsayuwa da kanshi. Shi yasa manzo Allah yake cewa har kullum hannun badawa shine mafi alheri saboda hannun ansa. Musamman ga mutum musulmi baya kamata a ce zai kalkasar da kanshi ya wulakantar da kanshi ya zama hannun shi kullun shi a bashe ki. Wanda kamar abinda dazu na fada nace da yawa daga cikin mutane yau sun fi gwammacewa da rayuwa irin wannan saboda rayuwarsu tafi sinema da kawunansu, amma ba haka addini ya karanta ba. Wani yazo ya tambaya manzon Allah ya bashi, ya saki tambaya manzon Allah ya bashi, ya saki tambaya aka bashi, har sai da abin da ke wurin manzon Allah ya kare. Manzon Allah ya ce masa da akwai wani alheri a wurina bazan ajiye bazan baku. Sai ce amma dukiya da kuke ganinta kyau take da akwai fitina a cikin ta. Yace wallahi daya a cikin ku ya dauki abin sarin itace ya je daji ya saro ice ya duro aka fadan shi ya zo cikin gari ya saida, yafi zama alheri sama da yaje na roƙon mutane a bashi, mutanen sun bai ko basu bashi ba. To amma an waye gari yanzu roƙon ma iyawa ne, fadancin ma iyawa ne, bambadancin ma iyawa ne. Idan baka iya ba zaka tashi super lady. Shi yasa ɗaya daga cikin khalifofi na musulunci, wani sarki daga cikin sarakuna na kafirai, sai ya dauko dukiya mai tarin yawa, yace a kawo wa wani, a kawo wannan gwamnatin ta musulunci. Lokacin da aka kawo aka ce ga ya sarki wani, yace a kawo maka. Ya fito ga dukiya mai yawa, sai ya tafi yana zuwa. Da ya shiga gida sai ya umarni a dauko linki biyu na irin wannan dukiyar. Sai aka dauko aka hada da wannan, sai shaye waɗanda suka kawo ga yanan tukushi ne su rike da abin da suka kawo da kuma wannan. Me yasa ya haka? Saboda kada ya kalkasar da musulunci, a dauka cewa addinin musulunci addinin talauci ne. Tun daga wata daula a matsayinta ba musulma ba ta dauki dukiya ta ba wa daula musulma. To har kullun abin da ake bukata musum musulmi ya rayu cikin kamewa. Hatta bakka da akwai karka fada mutane baka da shi, ka zauna kamar yanda ahlus suffa suka zauna, ka samu tsakanin kai da ubangijinka kai godiya ga Allah. A'a baka samu ba, tsakanin kai da ubangijinka ka zama mai hakuri. Amma fitowa kana gaya mutane wallahi yau rabona da kudi kusan kwana kaza, tun da gari ya waye ban ci abinci ba har yau, yau kwana na uku a gidana ba ai komai ba, duk irin wannan zancen abu ne da baya da amfani. Abu mafi dacewa ka gaya wa ubangijinka kana da bukata, gaya ubangijinka, domin wani zaka gaya mar ka san ba zai baka ba, ababin ba labari kake gaya masa, karshen ta ma a ran shi baya san ka, a gaban idan ka zai nuna ya tausaya ma zai ji kanka, amma da kun rabu zai ma alƙara ya ji dadi, yanzu ya san baka da shi. Shi yasa Allah ya sifanta ahlus suffa da cewa ya hasabuhumul jahilu aganiya aminat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa, ba sa tambayar mutane komai. Ina fata muna ganewa. To ina ga yanwa da wannan zamu tabbata da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah ba mu ladan shi, wanda ba kuskure kuma Allah ya fi mana. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi, Allah ya kalkasar da kafici da kafirai. Abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi. Iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara. Mu da muke da rai Allah ya ba mu cika da imani. Yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya. Waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya. Muna roƙon kai Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawalta, ko da waɗanda ba sa so ba sa so. Masu yunkurin cutar da addininmu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya, muna roƙon kai Allah kai mana maganin su ta hanyar da ka ta dace. Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai, ka ba mu ikon bin shi. Ka fahimtar da mu abin da yake kuskure, ka ba mu ikon kauce mar. Muna roƙon kai Allah ka sa mu ƙarfin zukatanmu, ka sa mu ƙarfin shaitani idan ajalin mu ya zo, Allah ka ba mu shiga da imani. Allahumma ij'alna fid dunya muhtadin wa fil akhirati marhumin wa bi ta'atika amilin wa bi kitabika muhtadin wa bi sunnati rasulika akhidin wa fil layli qa'imin wa bin nahari sa'imin ولنعمتك شاكرين ولآلائك حامدين وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد محجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى أعلى إليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين